Assalamu alaikum masoya labaran wasanni da fatan ana cikin koshin lafiya labaran wasannin namun daren yau akwai batun Cristiano Ronaldo da Karim Benzema da Marcus Rashford da kuma batun club na Super Eagles sai dai da farko za a ji cewar kungiyar kullun kafa Al Nassr ta kasar Saudiya ta cewa dan kasar Cameroon Vincent Abubakar da yayi awun gaba inda ta musanya shi da dan kwallon duniya Cristiano Ronaldo kamar yadda kafar Al Riyadh ta kasar Saudiya ta labarto cewa yanzu dai Vincent Abubakar yana free transfer ne ga mai so Vincent Abubakar dai ya ciyo kwallaye guda 13 wa club din Al Nassr ya kuma taimaka wajen ciyo kwallaye guda 6 ana alakanta shi da club din Manchester United na kasar Ingila a ta sabuwa kuma Cristiano Ronaldo ya sayar da kofin Ballon d'Or da ya samu shekarar 2013 ma wani fitaccen mai kudi na kasar Isra'ila mai suna Aden Offer kan kudi fan na Ingila 532,000 shi dai Ronaldo sau biyar ke samun kyautar kofin dan wasan kwallon kafa na duniya dan wasan gabanin club din Manchester United Marcus Rashford club din Real Madrid ta zabe shi wanda zai maye gurbin Karim Benzema halin da ake ciki dai Karim Benzema yana karshen watanni 6 na contract sa da club din Real Madrid kuma zai iya barin club din kadaran kadahan kamar yadda kafar El Nacional ta ruwaito Benzema ba dan wasa kamar yadda yake a da bane saboda yawan rauni da yake samu tsohon dan wasan kwallon kafar Najeriya Daniel Amokachi ya ce matsalar kungiyoyin kwallon kafa na kasa suna ga yadda hukumar kwallon kafa ta kasa NFF take daukar kwace-kwacen da basu cancanta ba da kuma gayyatar yan wasan da basu dace ba Daniel Amokachi ya bayyana haka ne a hirarsa da kafar talabijin na Channels a ranar Lahadin da ya gabata a sa'in da yake bayani biyo bayan cin Najeriya 4-1 da kasar Portugal ta yi a wasan sada zumunta na kasa da kasa da aka yi a satin da ya gabata sai dai duk da wannan abu da ya faru da kungiyar kwallon Super Eagles din babu alamun hukumar NFF din za ta sallami kocin Super Eagles din wato Fisirio a gefe guda kuma a karo na 10 kenan hukumar kwallon kafa na duniya FIFA take kin amincewa da alkalan wasan kasar Najeriya a matsayin alkalan da za su kasance masu alkalancin wasan kwallon kafa wanda hukumar kwallon duniya ke shiryawa a kwanan nan ne hukumar kwallon kafa ta duniya ta fitar da jerin sunayen jami'an wasannin kwallon kafa na duniya na mata wanda za a yi wannan shekarar daga ranar 20 ga watan Yuli zuwa ranar 20 ga watan Agusta kasashen da aka zabi jami'an wasan sun hada hadda Togo Kenya Afirka ta Kudu Kamaru kasar Zambia da kuma Morocco daga ƙarshe za ku ji cewa tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa na Paris Saint-Germain dan kasar Kamaru mai suna Modeste Mbami ya mutu a ranar Lahadi a sanadiyar bugun zuciya ya rasu yana da shekaru 40 a duniya a lokacin da yake raye ya yi wasannin kwallon kafa a kasashen Saudiya kasar Sin da kuma Sipaniya kafin ya yi da ta a shekarar 2016 Abdulhamid Muhammad Mula Amurka daga Bauchi a Najeriya.